على ذات عالم في شريعة.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, today is the 13th day of Ramadan, the year 1437 after the Hijrah of our noble Prophet alayhi salatu wasalam, the day which corresponds to the 18th of June 2015. Today Allah, on the Day of Judgment, will call upon the jinn and men, asking them, haven't messengers come to you from among you, telling you about my signs, about my verses, and also warning you on this day of judgment? And the jinn and men will say, yes, we give testimony on ourselves. But unfortunately, the life of the world has deceived us. And Allah said they will give testimony on themselves that they were truly disbelievers. On that day, there will be two stages. The first stage is denial, when Allah will ask them about those whom they have been worshipping beside Allah. They will deny to Allah and say, no, we are not polytheists, we have never worshipped anybody except you. But when evidences will be so evident to them, they will confess, truly, it's the life of the world. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Is the life of this world that deceived them. So you see, this world, Allah has designed it in such a way that you can easily be deviated from the straight path if you want to enjoy it, not in a legal way. And most people go astray because of the vanities of this world. On the Day of Judgment, after denying they have worshipped any other than Allah, and when evidence will become so clear to them, both men and jinn will confess that they have truly transgressed. They have truly rejected the signs of Allah. Why? Because the life of this world has deceived them. And this is what the jinn does to human beings. Deceive them in the life of this world. That's why you see the theme of the Quran generally is calling you to believe in one God, to also believe there is a day in which you will meet your Lord, and the Lord will ask you on the things which He has bestowed on you. If Allah has given you life, He will ask you about this life. Money, He will ask you about this money. Health, He will ask you about this health. Whatever Allah has given you, on the day of judgment, you will come and account before Allah. This is what the messengers are saying. Believe in Allah on the last day. So on that day, they will confess. They have seen the signs of Allah but rejected them, and they were warned against that day. But unfortunately, the life of this world has deviated them from the right path. Therefore, they will be today subjected to the most painful chastisement and punishment from Allah. Simply because they sold away their eternal life for this life that is transient, this life that vanishes. You, the listener, you should take this verse as also a warning to you. A day is coming, no doubt about that. The day you will be in front of your Creator, and Allah will ask you too the same question: haven't my messengers come to you? Haven't they warned you about this day? You may be better, lucky, because now you have got somebody who's warning you. You have had it. You have no excuse on the day of judgment. You will truly be asked, what does Allah want from you? Believe in Him and do the best what you can do from His instructions. And if He forbids anything, stop it. Allah never forbids anything except which is beneficial first to your life on earth before being beneficial to life in the hereafter. And this is the message of Islam. And on that day, whoever this message has reached and did not comply to it will be among the losers. On that day, those losers, when they face their Lord, they have no excuse at all. And Allah sent messengers so that people will not have excuse. Allah never punishes people without warning them. That's why Allah sent messengers, to be warners of what is coming. And whoever does not take their warning serious on that day will have only himself to blame. These are what the two verses today are discussing. After we have learned that it is actually the jinn that deceives men and lures them into rejecting the signs of Allah, and in the end, the two of them will be punished by Allah, and nobody's excuse will be accepted by Allah. So we pray to Allah to save us, to show us His signs, and to give us the power to obey His commandments. So, Bismillahir Rahmanir Rahim. Yo Allah ya kawo mu sha uku ga watan Ramadan shekara 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ranar da ke 18 ga watan Jun shekara 2016. So kafin fara, akwai wata baiwar Hanwa Low Cost Women Development Association Sabon Gari Zaria Kaduna. Wayannan bayan Allah mata sun kawo hijabai domin a ba masu musulunta. Mun kidaya mun ga 28. Allah ya fasa musu da alheri. Wannan kuma matan tsofaffin sojoji a Bafa sun ba da Alkur'ani ɗaya da atamfa uku da yaji 15 a baiwa marayu, suna neman addu'a Allah fata musu da alheri ya biya musu bukatun su duka. Sannan kuma Dabo Motors Limited wato wannan zakkar wannan shekara ta 2016 ta Alhaji Dr. Yusuf na Dabo Cancangi. To bayan gaisuwa da dukkan muqaddima ga yanda ya kasa zakkar, kwamitin zakkan Sultan Bello ya bashi 50,000. Kwamitin ayyuka na Sultan Bello an bashi 50,000. Magajin na kuntuwa mai kula da masu accident na matattu an bashi 30,000. Masu tafsir a railway mosque an bashi 30,000. Malam Liti da jama'arsa masu aikin makabarta tudun wada an basu 30,000. Sannan ɗan agaji wanda suka kunshi duk ƙungiyoyi da JVS JNI da sauransu ya basu 50,000. Kwamitin masu musulunta an basu 25,000. Kuma kwamitin marayu an basu 25,000. Jimilla ta 260,000 kenan. Allah ya saka mishi da alheri. Allah ya mishi albarka a dukiyar shi. Wato daga Alhaji Yusuf na Dabo Cancangi. To bismillahir rahmanir rahim. Allah ya ce wa kadhalika ko ya ma'shar al-jinn wal ins, ya ku jama'ar aljannu da mutane, alam ya'tikum rusulun minkum, tashin kiyama Allah zai tambayi mutane da aljannu, alam ya'tikum rusulun minkum, shin manzanni daga cikinku ba su zo muku ba? Ay majmu'ikum, daga jama'arku dukanku. Ay ba'dukum as-sadiq bil ins, wato daga sashanku as-sadiq ko wato mai gaskiya, bil ins ga mutane kenan, aw rusulul jin, ko ko manzannin da suke ji daga mutane su je wa aljannu su kuma. Anzarahum alladhina yasma'una kalam ar-rusul, wa inda suke ma aljannu gargadi lokacin da suke jin maganar manzanni, fa yuballighuna qawmahum, sai su isar da wannan manzanci zuwa ga mutanen su. Wato Allah bai aika manzanni daga cikin aljannu ba, sai dai aljani ya ji wa'azi ko ko gargadi daga manzo dan adam, sai shi kuma ya je gayawa aljani yan uwan shi. Wa'annan manzanni ne suke yi, ya qussuna alaikum ayati, wato suna karanta muku, kuna ba ku labarin ayoyina, wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha, kuma suna muku gargadin haduwa da wannan yini, wannan hadha, wato ranar tashin kiyama. In Allah ya musu tambayan wannan, me za su bada ansa? Qalu shahidna ala anfusina, eh mun bada shaida akan kanuwan mu. Ai qad balagana wa wasalana wa wasala ilaina ma zikira min irsalin rusul, lalle ya iso muna abinda aka ambata na aiko manzanni. Wa in zalim, haka nan gargadin da suka yi iyana zuwa gare na. Sai qala ta'ala, Allah ya ce musu, wa gharratuhum alhayatud dunya, kun ba da shaida a kan kanku, amma rayuwar duniya ta ruɗa ku, fa lam yu'minu, ba su yi imani ba. Wa shahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, suka ba da shaida a kan kansu cewa lalle fa sun zama kafirai, fi dunya a duniya. Fa in qila shahidu bil kufri huna ala anfusihim wa ankaruhu bi qawlihi ta'ala thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin, to nan sun ba kansu shaida akan lalle sun kafirta da ayoyin Allah. Amma a can aya kuma sun ce, Allah ya ce ba ta kasance fitinar su ba, sai da suka ce bai su kasance suna shirki da Allah ba. To wa zalika yadhunnuna awwalan, wato farkon farko yau Allah da zai tambaye su, aina shuraka hukum alladhina za'antum annahum fikum shuraka, ina wayanda kuke bauta kuna cewa suna tarayya da Allah? Randa Allah zai tambaye su, sai su ce rabbana ma kunna mushrikin, ya ubangijin mu kasance masu shirki ba. Kun ga sun yi ƙarya kenan kafin hujja ta bayyana gare su. To daga baya in hujja ta bayyana a kansu, yace wa zalika yadhunnuna awwalan anna al-inkar yanfa'uhum, wannan inkari da suka yi sun yi tsammani zai amfane su a gaban Allah. Fa yadkhuluna aljanna, su shiga aljanna ma'al mu'minin, in sun yi ƙarya. Fa yunkiruna bi afwahihim, hina idin, a lokacin da bakinsu za su yi Allah ba mu yi shirki ba. فحين إذ يختم عليهم لوكتين في الله يروح باكنسو وتشهد عليهم جوارحهم بالشرك والكفر لوكتين واتقبوا بيسو قبع إيا ذاسو بعد شيدا شيوا للي سن شركي لألله كما سن كافرت دا الله وطرانا تاشن كياما بكييني نمس أو kamo da haka yana da abin da ake kira mashahid akwai kokoko kuma mutane za su yi inkari a inna lamarduduna fil hafira farko tashin mutum yace a sai za a dawo yana mamakin za a dawo to tun da ya gado ya dawo ya sar wannan karo akwai asara don an zo hisabi ma duk abin da aka ce mutum ya sace ba kunna mashirki ba mu kasance muna shirki ba za su yi inkarin ba sa shirki su ba shirkai ba ne sannan kuma in hujja ta bayyana sai kuma su yi karari su yi ma kansu shaida cewa sun kasance suna wa Allah shirki a lokacin da ikirari bai da amfani to kai mai jin irin wannan wa'azi ko irin wannan aya a yanzu ka gode Allah ka gode Allah gode Allah da za ka yi shi ne gashi da yanzu ana karanta maka ayar Allah cewa ranar tashin kiyama za a tada kai in an tada kai kuma Allah zai tambaye ka shin wannan aya ta zo maka kuma ko ka kibin ayar za ka zo ka ce lalle ta zo mu domin za ka zo da lokacin da ba ka iya wa Allah ƙarya in an rufe bakinka ma hannunka zai ba da shaida ƙafarka za ta ba da shaida jikinka zai ba da shaida ba wani uzuri za karba to ashe in kana da rai a yanzu nan da ake maganan nan kafin mutuwa ta zo mata kafin ajali ka gode Allah alhamdulillah laji cewa za tambaye ni cewa kuma in nayin kari ba yadda zan koyi ashe wannan ni'ima ce ka zama kana da rai ma ka ji wannan kargadi to me za ka yi shine kai wa Allah ta'a ba a ce ka yi wa wani da'a ba sai Allah da manzannin da suka aiko ma ya aiko muku kuma manzannin nan su ne farkon wa'anda suke miƙa wuya da Allah ba an aiko su bane wai don ku mai da su ko sarakuna ko kuna bauta musu an aiko su ne don ka ga misalin yanda ake bauta wa Allah saboda haka ba wai an ɗauko bane an ɗora a kan ku domin su ne nan manzannin sun fi kowa tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal akhshakum lillah na fi ku tsoron Allah saboda haka in yana sallar shi haka kafa shi ke kumbura in yana azumi misali yake yi sai kwana biyu uku ba babu da baki in ana jihadi shine a gaban sauran najiye annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wa wani cikin al'umman nan yayi wani abu sai shi yayi ninkin ninkin wannan abu sai yayi to haka ake shugabanci kai abinda kake so mutane su yi at'amuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqulu shugaba shine yayi abinda mutane ne abinda yace wa mutane shi yayi shine shugabanci kun ga Murtala Allah ya ji kanshi lokacin da ya zo ya ce yana so a bar fasadi a ƙasar nan shine ya fara ɗauko ya tattaro duk kayan da ya san ba nashi bane na gwamnati shi ya fara tattarowa ya kawo gwamnati ya ce ga nawa wanda na ɗauka kowa ya dawo da nashi ya ta ce ga nawa tukunna sai kowa yi to kullum shugaba haka yake haka masu wa'azi kullum ku yi wa mutane wa'azi abinda kai ma kana yi kada kai ma abinda ba ka yi kai kuma to nan ne ake samun nasara in yace a bada sadaka a fara badawa akwai Hasan al-Basri kullum ya hau minbari ranar juma'a sai ce wa mutane fa salli li rabbika wanhar kun kayanka rago sai wata rana ya saba haka an saba ana jira an ce fa salli li rabbika wanhar sai shiru da yadda mutane suka ce yau dai baka ce wanhar ba sai ce wallahi duma ban yanka ragon bane shi fa to in baka yi abu zaka ce wani yayi to haka abin nan yake eh to shi ma kike da tashi in yana da amma yawanci malaman lokacin to sai malamai ba kusan halin da suke ciki ba to wa shahidu ala anfusihim sai su bada wa garratu min hayatid dunya nan ne muke so mu dan tsaya wa garratu min hayatid dunya in kaga mutane sun karkace daga hanyar Allah ba wai dan hanyar Allah ba ta da wato bayani bane hanyar Allah kamar rana ne ga kana ana ganinta kowa yana ganinta kowa ya san gaskiya ba wanda bai san gaskiya ba amma mai matsalan wa garratuhumul hayatud dunya rayuwar duniya ce mutane ke karkatar da su daga bin hayyan Allah maslaha wani abu na duniya da zai samu in ya zai samu in ya kibin gaskiya kuma Allah ya iya jaraban mutane Allah ya iya jaraban mutane sai ni ko maka duniya ta hannun hagu alhali lokacin yana so ka bi hannun dama ta hannun hagu kuma kai ya kamata ka bi dama saboda haka yawancin mutane ba sa hankulin su bi daman nan da kuma sun bi daman nan da Allah zai bude musu duniyar da tafi wannan tagu da mutane na imani da Allah ya bude musu dan jarabawa ya gani nan laka to yawancin mutane domin kuɗin duniya yanzu sai su karkace da za su yi hankuri da abin nan su bi gaskiya sai kuma Allah ya bude musu wa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi nan da Allah ya ce a kore mushrikai daga garin Makka wa in kuka ai mushrikan nan kuma su suke taimaka mana da abinci da komai sai Allah ya ce a zai bude muku mutanen Quraysh ba matsalar su azuki amma da suka karbi musulunci da suna ganin musulunci in an bude zai ka musu rauni zai zo a cika musu gari da ajal wannan ya zo mana da addinin da zai hargitsa abubuwan da kakannin mu suke kai to amma da suka fahimci musulunci sai gashi Allah ne ya gadar da su garin mutane sai ga Quraysh a Andalus sai ga Quraysh a Afghanistan sai ga Quraysh ba inda wasu je ba kuma Allah ya ba su arziki da duniyar da ba su taba tunanin za su samu ba to haka al'amarin Allah yake ka bi hanyar Allah da sannu ka bi hanyar Allah da hankuri wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr a hankali da sannu Allah zai maka abin da ba ka taba tunani amma kada son duniya ka ruɗe ka kamar Allah to shi ke ruɗe mu muke barin Allah son duniya ta kusa sai mu yi ba mu same ta ba kuma ba mu yi hanyar Allah ba to Allah ya tabbake mu dawo kan hanyar shi kuma ya hada kanmu akan abin da yake daidai kuma akaba alama taqaddama min akhbari yawm al-qiyamah fa qala sai kuma Allah ya ci gaba da bayanin ranar tashin kiyama yake to mun san Allah yake tambayar su ranar tashin kiyama alam ya'tikum rusulun minkum shin manzanni daga cikin ku ba su zo ba wannan tambayar me yasa zalika wancan ya kasance ne ai irsalur rusul ai ko manzanni wa mashtamala alaihi min al-hikam abinda kuma kunsa na hukunce ko na hikima anna hukum Allah muqaddara wa hiya mukhaffafa ai li'annahu wancan ya kasance wato Allah na aiko manzanni allam yakun domin kada ya kasance lam yakun rabbuka mulik allam yakun wato ubangijin ka bai kasance mai halaka alqarya ba bi zulmin da zalunci minha da wani zalunci da ta yi wa ahluha ghafilun lam yursil ilaihim rasulun bainahum Allah bai kasance yana azabta alqarya da zaluncin da take yi ba alhalin mutanen ta ghafilun ba su sanin wato ba ai musu gargadi ba وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله بي عذاب سي اي كومنزو الله بي عذاب سي اي كومي غرغدي shi yasa in ka ji ana maka gargadi duk yanda yake kada ka dauke shi abun wasa matukan duk ka ji wani mutum ya ce yin haka shirki ne da Allah kada ka dauke shi da me wasa zai yi a wannan bakin wannan mutum ne Allah zai kama ka ranar tashin kiyama ne babu wannan malamin sai ya kasance wannan malamin ala siratul mustaqim ana samun rikice-rikice a fikihu rikice-rikice a wancan rikice-rikice a abubuwan nan amma ba wanda malamin zai ce maka ka kiyaye hada Allah da wani wannan shirki ne wannan shirki ne wannan shirki ne sai wanda yake ala siratul mustaqim amma wanda bai san siratul mustaqim ba ruwan shi da babin shirki zai yi maka magana komai amma banda shirki domin kaɗaita Allah nan ba mai son shi sai mumuni wanda imani da Allah kuma ya imani da gaske da ran tashin kiyama shine ke tsoron a hada Allah da wani amin amin kuma wannan shirkin nan shine mifa makulli da zai buɗe maka aljanna ka shige ta ko baka da aikin komai ka zo Allah ran tashin kiyama baka mai shirki ba Allah ya yi alƙawari ala ma kana alaihi min al'amal kazo wa Allah ba shirki Allah ya baka shine makullin aljanna amma kuma kada ka ce a zan bar shirki shikenan na shiga aljanna na huta a aljanna akwai gasa wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun akwai gasa a cikin aljanna domin daraja daraja ce likullin darajatu mimma amilu akwai daraja daraja kamar yanda nan wani yana hawan jirgin sama wani yana hawan mercedes wani yana hawan volkswagen wani yana hawan vespa wani keke wani ko keke bai wani kafa yake yi sai wani gurgu ne ma to haka aljanna take sannan kuma ku kiyaye aljanna akwai wasu aljahannamiyun ku kiyaye a cikin aljanna akwai wasu aljahannamiyun su waye aljahannamiyun wato yanda kuka ga duniyar nan Allah ya riga ya bada misali aljahannamiyun mutane ne suna da imani da Allah amma dan wani abu na zunubin su Allah ya kada su cikin wuta domin ya tsarkake su daga wannan zunubin amma suna da imani aka tsarkake su da wuta daga mai shirka Allah ka ƙayyade wasu shekarun da za su yi hamsin alfana ba kamar yau ne in Allah ya fitar da su daga wannan sai a sa su naharul haya wani kogi ne na rayuwa in an sa su aka wanke su dawo da rayuwarsu sai a ɗauko su a sa su aljanna to amma a cikin aljanna da an gan shi an san jahannami ya taɓa wuta za a san ya shiga ta yaya za ku gan shi baki iri na amma ya Allah ina roƙonka ya Allah kakkamai da ni baki a aljanna to mu duka mu to ai ina jin tausayin wanda shi duniya baki kuma can ne nan baki kuma can baki shi da an gan shi a aljanna an san wannan ya ɗanɗana wuta to kun ga Allah ashe zaman mu ma baƙaƙen nan ba laifi muka mishi ba kuma daidai muke inna akramakum indallahi ne atqakum duk ɗaya muke da kai da fari ɗaya ne ba bambanci mai tsoron Allah shi ne amma jin da Allah ya ba mu misali da duniya ga baƙaƙe ga farare domin in ana karanta maka wa'annan ayoyin kai imanin Allah nan da yi mu wannan rayuwa lalle zai iya sake wata rayuwa shine amfanin buga misali da mutane in kaga Allah ya gare mutum da ciwo ko da rashi da wani abu duka Allah na buga misali ne saboda haka kai kullum
ka koma ma ubangijinka duk wani hali ya same ka jarabawa ce ko wani irin hali ne in kudi ya baka wannan jarabawa ce sace me Allah yake so in yi da ita in mulki ya baka jarabawa ce me Allah yake so in yi da mulkin nan in lafiya ya baka jarabawa me Allah yake so in yi in aka so haka kuma talauci Allah ya buga maka talauci Allah na jaraba ka ya ga me zaka yi da talaucin nan zaka dinga zargin wani ne ya hana ka wallahi in Allah ya baka ba mai hana ka la mani al ma'tiq wala mughti lima mana'a in ka ganka da talauci kakka zargi kowa Allah ne yake jaraba ka in ka ganka da arziki kakka godewa kowa Allah ne ne ya baka sai dai in akwai asbab wallahi shukrun la ilaha illallah wannan daban amma Allah zaka yi wa hamd Allah zaka godewa cewa Allah ya azurta ka saboda ka cikin jarabawa muke wannan rayuwa gaba daya Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mutuwa da rayuwar nan dan ya ga wasu ayyuka saboda ka mu kyautata ayyukan mu a cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace suna daga mutum sama alheri shine halaye masu kyau abinda muke rainawa halaye masu kyau mace ce ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam tana da maza biyu ta aure miji ya mutu ta aure wani ya sake mutuwa duk salihai to in ta jira an taso kiyama wa za ta aura sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi hali mai kyau a cikin su shine zaki zama naki yace ah wato halaye masu kyau sun tafi da alherin duniya da lahira hali mai kyau cikin hali mai kyau nan kunya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutum yana koya man dan uwan shi kunya yace ka kyale shi ai kunya daga cikin me take daga cikin imani kunya ba abinda ba ta kawowa sai alheri to ina kunyan mu ina kawaicin mu wannan kawaicin da kuke gani imani ne ina rungoma ma juna ina tausayi rahman juna ina soyayyar juna duk an canja su da hasada da muguwar magana da habaici da zage-zage ko ba shi na cikin al'umma ba to duka wayannan abubuwa suna rage maka daraja in ka samu shiga aljanna in ka samu domin yawanci mai irin wayannan abubuwa za ka same shi mutakabbir da girman kai ko mushriki saboda haka mu gyara halayenmu mu zama masu tausayi mu zama masu abin nan kunya a cikin al'amarinmu maza da mata ina kunya a matanmu yanzu to da wannan kunya ake gada yawan imanin mutum Annabi sallallahu alaihi wasallam an ce kunya shi yafi budurwa ko san da budurwa kunya gare ta ake kina son wane sai ta yi me a'a yanzu za ta zo gida ta ce baba ina son in auri wane yanzu to banzo Allah kunya gare shi a tambaye shi ya hana a'a wani zai tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam a bashi dukiyar Allah yace kaga wani tsakanin wani dutse da wani dutse can ga raƙumma da shanu da abubuwa dai yace je ka dauka balarabe mu daji da ya kwashi kayan nan yaje ƙauyen su yace kai na ga mutumin da bai tsoron talauci wannan dole annabin Allah ne ku zo mu yi imani mu zama musulmai kyauta tarihul mursala kamar iskar da aka aika haka yake da kyauta da tausayi rahama to shi ne sifofin shugabanci da shi ake galaba al'umma da halaye na kwarai da gaskiya duk su ake galaba al'umma da tausayi da rahama kuma ba za ka ji fahush muguwar magana a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka ji ba duk da yake yana wato wasan ya sa mutum ya yi dariya amma bai karya wata mata ta zo tsohuwa ta ce ya roƙon mata aljanna sai ya ce a'a ai tsofaffi ba sa shiga aljanna sai ta fara kuka sai ya ce a'a inna insha'alahunna insha'a waje'alnahunna abkara wasa ke da ita so kan maza yana wasa da mutane yana dariya sai su gaba kenan yana tare da mutane in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune cikin sahabban shi ba ko yazo in ya shigo ayyukan Muhammad waye Muhammad a cikin ku domin bai da bambanci da mutane wannan ya nuna tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa rawani sahabbai ne suna sa rawani to ku me yasa kuka yadda rawani ku yayin sa sa rawani ko dai malami ko mai basara ce me yasa haka ko to da sai rawani ɗan zayi wato na gaya muku sifofin shugaban mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka cire rawani tana kaskanta kanka ai Allah ya riga ya karrama mutum Allah ya karrama mutum yana cikin karramancin da Allah ya maka ya baka wannan sutura in kai ne ka kaskantar da kanka ka cire rawani to da wani lokaci hullum ma yanzu da kira ake samun yara suna sawa hullum al'ada na larabawa to ai abinda ake kira muhil bil muru'a al muhil bil muru'a yana cikin abubuwan da ake kula na adalan mutum muhil bil muru'a shine ka ga mutum yana yin wani abu ba na kamala ba ba wai wajibi bane ba na kamala ba misali ka ga mutum liman a cikin liman fa ba da ke nake ba ka ga liman a kasuwa yana cin cingam ya saka airpiece ya yi wani abu haram amma akwai kamala ba kamala to billahi mutumin da ya saka rawani ya sa alkabar shi ya fito tsaf-tsaf da wanda kuma ya zo da jeans da t-shirt da pickup wane ne za ka ga alamu akwai kamala ta alamu kamala ne ba sai an gaya maka ba da nassi kamala ce saboda kana cikin addini amma da yake kamala ta rage muru'a ta rage kuma kamar yadda na gaya muku virus ta shigo cikin addini don sa duk wayannan sifofin suke mai bacewa kuma haka zai suka fiya don ga Kirista ya kai mutum ne gewa na ɗalluwa ya kai ɗalluwa ya zama kuma shi pastor a church yana mutane wa'azi to Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tattabi anna sanana man kana qablakum in zamani ya tafiya wata rana zaka ji wasu sun ce to ga wani Sheikh Dan Daudu kaza kaza zai tafsiri domin ne muru'a tana tafiya kamala na tafiya ilimi yana tafiya al-khushu tsoron Allah yana ne yana tafiya Allah ya shirar da mu kuma Allah ya nuna mana sirat al-mustaqim amin to da kace wannan tambayar a gaibu ne ko ko tambayar abin da ya wuce baya ne to ai ya wuce baya kafi mu sani استرادي سؤال استرادي ولا سؤال استرادي ني تو لكل واتو لكل من العاملين ده كوني مي ايكي درجات كو واتو درجه جزاء مما عملوا ده ابن سر ايكي ايكتا من خير او شر وما ربك بغافل لما يعملون بالباء وقرا بالتاء وما ربك بغافل لما تعملون واتو لكل درجات مما عملوا كما يدا مكتي الجهنميون شنو ده ايماني amma wani zunubi ne Allah bai gafarta musu shi ba aka azabta su sai a shigar da su aljanna kun ga sune adna mafi karancin mutane aljanna domin suna da tabo na laifi har abada dogo ruwa sai sa mutum kada ya fata ko tarfata ayin karto ido a sashi a wuta to abinda ke shigar da ta aljanna shine ne kalmar shahada la ilaha illallah duk mai kalmar shahada Allah zai sashi aljanna duka har wanda ya shiga wuta karshen ta Allah zai tsamo shi domin bayan duk mai shafa'a duka kowa mai shafa'a shafa'a shine ceto annabawa mala'iku salihai littafi qur'an duk mai ceto ya kare ceto Allah ya kowa ya kare ceto to Allah zai ce zai nashi ceton bayan ceton Allah to wanda ya rage kuma bai samu ceton Allah ba shi har abada za a kula jahannama da shi insha Allah shi ba zai taba abada tunda Allah ya nashi ceto kuma Allah karim dan tausayin ranar tashin kiyama da rahamar da mutane za su gani shaitan ma zai gani wurin Allah ranar tashin kiyama shaitan ma zai yi fata cewa Allah zai mai rahama dan rahama Allah ranar to kun ga kenan wanda ya shiga wutar dawwama a ciki sai dai shi ya so ya dawwama ta yaya ya ki yadda cewa akwai Allah ɗaya shi kadai sai ya hada Allah da wani abinda abokin kai yake bukata ni kadai ni ne wanda zaka bautawa ni kadai kawai shine wanda zaka aljanna amma in an shiga aljanna li kullin darajatun mimma amilu in an shiga aljanna kuma nan ne kowa aikin shi zai ga waman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara wanda yafi ka kyauta sadaka ba za ka same shi ba wanda ya fi ka sallah ba za ka kamo shi ba wanda ya fi ka azumi ba za ka kamo shi ba haka daidai aikin ku daidai to wani aiki yake cika ma mutum mizani yana yawa yana yawa yana yawa shine abinda Allah ya ce farilla in Allah ya ce farilla ne ka kama shi da kyau ka rike yanzu za ka ga mutum an yi tarawihi da shi amma sallah asuba fa ya kasa tashi wani asara domin wannan sallah azuban nan ita ce Allah ya fi so kaga Allah ya ce wanda ya sallan isha'i cikin jama'a kamar ya yi sallan dare rabin dare wanda ya sallan alfijiri cikin jama'a kamar ya yi sallan rabin dare ake wanda ya yi isha'i cikin jama'a ya yi asuba cikin jama'a ya yi sallan dare dukan shi ka riƙe farilla in ka rike farillo sai ka fara nafila su cika shi ke kara wa mutum nauyi a mizan ba yawan nafiloli ba yawan farillo da tsare farillo kuma abin da ya fi kyau a sallah shi ne lokacinta farkon lokacinta sannan jama'arta yin sallah farkon lokacinta ya fi falala a kan jama'arta wannan a duba a talqai na qadi abdul wahab to haka sauran ayyuka sadaka sadaka iri su in baka da kuɗi akwai hanyoyin sadaka wa fi bud'i ahadikum sadaqa wani ya tambaya annabi wa fi bud'i ahadikum sadaqa a ya fi ahaduna shahwata wa kuma yakun lahu ajr yace a to inda ya sa a haram fa bai da zunubi yace yana da shi a ba fassarawa akwai yara ka zo ma iyalin kama kawai da murmushi kana sadaka ka samu abokinka a hanya da murmushi ba ka matsa fuska ba ka canja abubuwa ka ce duniya ta yi wahala wa kake wa sakawa mutum ka ce gaya wa duniya ta yi wahala ka gaya wa Allah ka zo da murmushinka a yi hira da kai lafiya shi ma sadaka raka'a biyu ta duha raka'a biyu sadaka ga sadakan Allah nan ga lil fuqara da kuma masu kuɗi amma duk da haka sadakan mai kuɗi ta fi domin sahabbai da suka ji ana tasbihi sun ce ai ma masu kudin suna yi, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai wannan wai zahaba ahli dufur bil uzur, masu kudi sun tafi da lada, sai ya ce to ai wannan falalaci sai Allah yana ba wanda yake so. Saboda haka wanda Allah ya bashi kudi kuma ya bashi zuciyar kashe kudin a hanyar Allah, to ba mai ni'ima kamar shi. Allah ya taimake mu. Ba kalmar shahada, wannan a baki take. Wato wanda yake kalmar shahada abinda yake faɗa, don kawai ta ce la ilaha illallah a magana a baki, amma a aikace kai wani abu da zai karya ta, to baka cikin waɗanda za su samu tsira. Domin yahudu suna la ilaha illallah amma sun karya, Uzair ibn Allah. Nasara suna la ilaha illallah amma sun karya ta, sun ce Isa ibn Allah. To haka musulmin da suka karya kalmar shahada, misali gaibu, ku ga wani abin tsoro fa, gaibu wane ka imani akwai boka ya san gobe, to in ka mutu kana jayayya da Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah, ba wanda san gaibu sai gobe sai Allah. Amma kai gashi ka imani malam wane ya san gaibu ka mai da shiwa, to kana da shirki. Gashi kana sallah, kana azumi, kana komai, amma mushkila ranar tashin kiyama ta shirki kuma. Ko ka ce ya san komai gobe da nisa, wato yanzu ya zai iya maka abu, to sai dole an yi karatun babin shirki, kuma Qur'ani bai koyi wani abu wani na shirki. Domin za ka samu wani ya yi kalmar shahada amma wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, mafi yawansu ba sa imani da Allah sai sun hada da shirki. Saboda haka shi yasa ke karanta kitabut tauhid, mutum ya san menene shirki, menene Allah baya so. In ya tsira da wannan ya dai samu garantin zai shiga aljanna, zai shiga aljanna. Amma a aljanna fa li kullin darajatin mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malu, kowa da darajar shi. Aljanna ka aikinka, amma shiganta fa ba aikin kake shigar da ita ba, sai rahama Allah, rahama ta Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda za a zo a yi wa hisabi ranar tashin kiyama, man futtisha uzzib, wanda aka ma bincike ranar tashin kiyama, wanda aka yi bincike, to wannan tabbas sai an mai azaba. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, wanda aka ba shi littafi ta dama za a mai hisabi mai sauki. To in ka ga hisabin ka asir, ana buɗe feji feji, to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sadir muya. Domin tabbas za a same ka da mushkila. Shesa ku roƙi Allah ya maka hisabi mai sauki. Me Allah zai ji daɗin kai maka hisabi mai sauki shine ka bauta wa Allah shi kaɗai, kaka haɗa wani da shi, wannan shine Allah yake so. Ko da bautar kaɗan ce, Allah na son bawan shi ne tuna shi. Babu ganin yanda Allah ke so in mutum ya dawo, kamar wannan mutum mai raƙumi wanda yake cikin sahara, cikin rana, da abinci shi akan raƙumin shi sai ya ɓace. Da ya ɓace ya ga halaka ta zo, ya samu ƙaiciya ya tsakwanta, sai can ga raƙumi ya dawo. Daga ganin shi sai yana cewa Allah kai ne, wato Allah kai ne bawana, ni ne Allahnka, don murna. Wato Allah na farin ciki in bawan shi ya dawo akan wannan mutumin, yanda Allah ke farin ciki in ka dawo mishi. Ashe abun mai sauki ne, inna hadha dinu yusrun, wannan addini mai sauki, sauki gare shi ka tsare tauhidi. Yasa muna kiran mutane zuwa tauhidi, ba wai kokarin wa muzguna wa mutane ba, ba kokarin wofintar da mutane ba, ba kokarin kuma a nuna mutane wawaye ko ji, a'a, matsalar da ake tare da ku shine ta shafi tauhidin Allah. Ba zai kare shi ba, ba mai iya tunkaran Allah ranar tashin kiyama da shirki. Duk wanda yawa Allah shirki ranar tashin kiyama ba mai iya tunkaran annabawa ba za su iya tunkaran Allah game da mai shirki ba. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Saboda haka kakka je da shirki wurin Allah kai tsammani akwai wani wanda zai cece ka babu shi. To kuma barin shirki in Allah ya maka muwafaka abu ne mai sauki shine ba zan bauta wani ba sai Allah, ba zan ba wani siffa ba sai Allah, komai ya same ni alallahi atawakkal wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minun, ku dogara a Allah in ku kasance mu'minai. Ya kashi kenan, sannan kai sallah, kai azumi, kai haji in za ka kana da kuɗi shikenan fa ke tambayan ka, sannan kakka yi fasha, kakka sha giya, kakka yi zina, kakka yi alfasha, kakka yi ƙarya, kakka yi yaudara, zamba da ƙoyon abubuwa dukkan ba su da kisa da kashi. To in ka yi haka tabbas Allah zai sa ka aljanna. To amma in ka haɗa Allah da wani boka, masu imani da boka, masu sihiri a kwakwale idin yaro, me suke nema duniya? Zarratul hayatud dunya, duniya ake nema, amma ba zai samu duniyar ba, kuma in ya mutu a wannan hali bai tuba ba, bai da rahama ranar tashin kiyama. To abinda dai ayan nan ke koya mana, wali kullun darajatun mimma amilu, aikin ka aljanna shine darajar ta da girman ka. Eh, sai an kafa shari'a so sai za a ɗauki mataki a kansu masu shi. To Allah ya ce wa rabbukal ghani, wato Allah shine madawadaci an khalqihi daga halittar shi, wa ibadatihim da kuma ibadarsu, wa ma ya'muhum bihi aw yanhahum anhu inna ma huwa li maslahatin tarja'u ilayhim, duk abinda Allah ke umarni ma bayin shi, ko ko yake hana su dan wata maslaha ce take komawa ga bayin, ba wai Allah na so ya azarta ka bane. In ya hana ka shan giya, kai ne zaka amfana in baka sha ba. In ya hana zina, ku ne za ku amfana in baku yi ta ba. Duk abinda Allah ya hana dan kai yake yi ba wai dan shi ba. Zur rahma, kuma Allah na da rahma bihim, mai rahma, wala yashaddidu alaihim wa yattabi'u bihim at-tariq as-sahl al-mustaqim, kullu Allah yana da rahama. Zur rahma, ghani mai wadata, zur rahma Allah mai rahma, yana son tausayi, yasa duk mai tausayi sai Allah ya tallace shi. In akwai tausayi a cikin al'amarinka, Allah sai ya taimake ka. Amin. To bai tsananta musu, kullum yana so su bi hanya as-sahl al-mustaqim, hanya mai sauki kuma mai tsaka. In ya sha yuzhibikum, in Allah na so yuzhibikum, zai tafiyar da ku. Ya ayyuhan nas ihlak, zai halaka ku. La yanqusu istisalikum milkihi shay'an, in Allah na so duk dan adam da ke duniyan nan gaba ɗaya zai shafe mu ya cire mu, ba wani abu da ake kira bani adam, kuma ba zai rage a mulkin shi komai ba. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, bayan ya shafe bani adam sai kuma Allah ya zo ya gadar da wannan duniya abinda yake so min khalq, min al-khalq, na wani halitta, yawansu mutane daban. Kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin, kamar yanda Allah ya kirkiro ku min zuriya, daga zuriyan kaumin waɗansu mutane al'akharin na daban. Akwai ilimi a cikin wannan, akwai ilimi a cikin wannan. Wani professor of anthropology zai musulunta a cikin wannan, akwai ilimi babba, amma lokacin bai kai ku ba yanzu.
abu ne ake samu a ilmance haƙiƙani wala shak inda za ko ko nuna muku gobe mutane kasusuwan mutane aka samu in ita duniyar ulama ulama'ul tabi'a akwai ulama'ul ilm na shari'a akwai ulama'ul tabi'a shine scientist duniyar scientist ba rikici tsakanin scientist na Russia na America na Canada na Israel na Saudi Arabia na ina kuma
Nigeria
ba sa Nigeria suke so da Nigeria wato scientist ba irin malaman addini suke ba malaman addini za ka ga wannan na zagin wancan wannan na habaiki da wancan wannan na sokaran wancan ko ba ka ba domin wani abu ne don duniya ce kakar to amma ulama scientist wani lokaci nakan gaya mutane 99 na scientist 99 in su yi magana gaskiya suke faɗa 99 amma kullum ba ka yi ta'amini dole akwai makaryaci to 99 kuma na malaman addini ban ce fa malaman musulmai ba kyan ulama tabi'a 99 gaskiya suke faɗa malaman addini kuma 99 dukkansu makaryata ne ɗaya ne cikin 100 kawai mai gaskiya ko yana buƙatar a fassara me tafsirin shi dukkan addini karkatacce ba zai muke magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba'asaniya mai ɗan farin gashi ɗan gashin nan shine yan aljanna ba to wa'annan baƙin gashin nan mutanen nan ba sa da malaman addini ne ba su suka karkatar da su ba ashe a addini ɗaya ne cikin ɗari kawai suke kan gaskiya amma scientist in mutum ya gane wani abu ya buga in kai ɗan America ne ɗan Rasha ba zai zo yana zagin kai yana musu da kai ba in ya gane gaskiya ne wato su in sun gane gaskiya gaskiya ce ko daga inda ta fito sannan kuma scientist in ya duba yin munazara ya koko yin mulahazan abu ya ga abu ya ga abu ya ga abu sai ya ce ina ganin alaƙa tsakanin wannan da wannan abu wata alaƙa nake gani sai ya ce ina da hypothesis ina ganin wani abu sun haɗu suna da ma'ana sai ya ce hypothesis in abu ya samu hujjoji suka yi yawa sai ya ce theory abun ya koma nazariya in abun ya zo ya kai shi laboratory ya haɗa ya fito abun ya daidai sai ya ce yanzu ya koma kanun ya koma law and principle scientist amma malamin addini zai yi abun da ke da shi fa mulahaza ce kawai fa sai ya zo ya ce wannan ita ce gaskiya zai yi nazariya ce sai ya zo ya ce ita ce gaskiya kuma ba zai zo ya ce wa mutane kai ni ina tsammani ne bari in ba ku misali kamar yan shiya ba su ne dai muka ga da ka ji an ce ma shiya kafin ya karkace ba to da malaman shiya za su zo su ce ma jama'a kai muna ganin wanda ya kamata ya zama khalifa fa Ali bin Abi Talib ne a ganin mu ne fa a ra'ayin mu ba wanda zai zarge su abin da sake zargan su suna cewa an saukar a cikin Qur'ani sahabbai sun kafirta sun goge annabi ya ce sun kai su kawo ƙarya su jingina zuwa ga Allah kun ga makaryata kenan to duk abin da kaga mutum ya karkace in ya ce a zatona a tsammani na haka ne ba wanda zai ce kai laifi
alhamdulillah
Saurara
akwai tambayoyi.
Na farko, ya
mutum na cikin ne sahur ina ai daga fito alfijiri sahur ta tsaya saboda haka zai ci gaba in kuma ya tabbata cewa limamin bai kira sai an ga wata sai ya rama wani azumi amin Salim Matusa kowace sallah sai mata lalla kowace sallah zai mata lalla amma in cikin sallan yayi to san ba komai
Allah
ya ce wa malam please a zaman da kai mu yau ne wa la ta'awanu Okay, Allah said you should not help each other in something that is bad and that is sinful and that is transgression. So you should not walk in a place where Allah is disobeyed. If you seek for a rightful place, Allah will reach you. Amen. To Allah ya saka musu da alheri.
Wato su ga zama da ciwo kenan.
Eh shine sai wato bai iya kama kanshi. To alhamdulillah. Wai
mun
sai ka
bar da shi. Ta sai. Ha. Ayyama jin dadi. A sa shi addu'a Allah ya kara mai lafiya.
Amin.
Ga dai shi mai addu'a nan ya tsaya.
Ko mala Ibrahim Liman ba shi ma bai lafiya
ni
ma ga shi wallahi na da yarinya Salma ba ta da lafiya tana asibiti
Allah kai mana maganin abin da ke damu. Kuma bukatunmu, Allah kai ne ka san bukatunmu. duk abin da muke nufi da bukatun mu na alkhairi, ya Allah kai ne masani, akai Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi. Allah ka zauna da mu lafiya, ka zauna da kasan mu lafiya. Allah ka ba mu zama lafiya a wannan kasan tamu. Musibu ta tafiya hankali da kashe kashe da sauran miyagun ayyuka da suke faruwa a wannan ƙasa tamu, Allah ka yi mana maganin su. Allah ka yi mana maganin miyagun ayyukan nan da suke faruwa. Masu aikata miyagun ayyuka na kashe kashen mutane da kama mutane da kore mutane a gidajensu, Allah ka nesanta mu da su. Allah ka yi mana maganin su. Masu shiryuwa da yaƙa, Allah ka shirya da su. Kuma masu shiryuwa ba ne, bayi ne wayan da suke naka, Allah kai ka san abin da ya fi dacewa da su, Allah kai musu. Allah ka taimake musulunci da musulmai a ko'ina suke. Duk inda musulunci da musulmai suke a wannan duniya, Allah ka taimake su. Haka nan waɗanda suke iyakacin ƙoƙarinsu wajen taimakawa musulunci, Allah ka san su. Wanda suke iyakacin ƙoƙarinsu wajen taimakawa musulunci da musulmai da mazuwa musulunci, Allah ka san su. Allah ka saka musu da alkhairi. Allah ka saka musu da alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma hadib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufr wal fusuq wal isyan. Ya min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa اسمة أمرنا وأسلك دنيانا التي فيها معاشنا وأسلك آخرتنا التي إليها مآلنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا من
لدنك رحمة وهيئ
لنا
من أمرنا
رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
الله wato kin ba da shaida ba abun bauta wa gaskiya sai Allah da kuma manzon shi Muhammad shi ne manzon ƙarshe. A rasulanta
sunana
Mary, to Mary shi ne Maryam, kina son Maryam? To Maryam, ki zama Maryam. A kina da miji? To Allah ya ba ku miji na da kuma kina
za a ba ta kai.
Okay, to kin tsaya ku tsaya, akwai ɗan kwamiti za su taimaka miki da kaya da kuma miki bayani za ki wanka da abin da ke yawo gaba kan ki na ibada. Allah ya tsare.
Amin.